yan asalin Afirka daga sassa daban-daban na duniya ne dai ke halartar wannan taro da aka shirya domin tunawa da cinikin bayi da aka gudanar a duniya fiye da shekaru 300 da suka gabata. Isa Rabi Konan Haleri na daya daga cikin bagagen fata da suka yi kaura daga kasar Amurka suka dawo Afirka, inda kuma yake zaune a kasar Ghana a halin yanzu, ya bayyana dalilin sa ne wannan kaura.
Africa calling for her sons and daughters to come back home to walk on the soil of our ancestors and to mingle with our brothers and sisters on the continent here.
Yace na wannan kaura ne domin na fi ganewa a zaman Afirka a matsayin wanda aka bautar da kakanninmu shekaru aru-aru. Na ganin kasar Afirka ne kawai zan sake in kuma wala. Kin dai na bana na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen Afirka suka tayi tsaye wajen hana kai lahirar Afirka tsallakawa zuwa Turai da Amurka. Yusuf Abike Dabure ita ce mai bayar shugaba Muhammadu Buhari shawara kan harkokin ƴan Najeriya da ke kasashen waje.
See this Africa is coming to Africa and you see some trying to escape. So my appeal to those dying along the seas that it is not worth it. You know, it is just not worth it.
Tace shawara ta gare shi ne su daina tsallakawa zuwa Turai suna kashe kansu a inda wasu daga kasashen Turan da Amurka ke dawowa. Wata malama mai suna Hajiya Amina ƴar asalin garin Batagrini da ke nan Lagos kuma ta bayyana mani yadda take ji game da wannan taro da ake gudanarwa na tunawa da cinikin na bayi.
To mun gode ma Allah dai hasan lokacin mu ma ba ma a cikin ba labarin da muka ji wai mutanen mu ana abun nan da su ana zuwa da su su yi abun nan su kai su gona su duk aiki sai buta ne su yi komai da komai da su da suka dawo kuma suna jin labarin ba su ji dadi ba wani su ma suna kuka abun da aka yi da yayi su menene ga wai kuma wai da suka dawo an ba su tunaye nan gari ga inda sunan ka yake ga abun da ba ga abun da aka bata an ba su tunaye kuma kuka sun kuka sosai da suka zo saboda an nuna musu komai da komai da aka yi su je gona tun da safe zuwa dare ba abinci an fi musu baki akwai makulli da aka abun da ana gudu ana yi musu ana kulle bakin su da makulli to kuma ana ma cin din su da an kar su gudu a ba dadi wallahi mu dai da muke duniya yanzu mu gode ma Allah kada ne sa mu kai ruwan nan abun kuma
baban ya jifin murai Amurka daga Badagry a Najeriya.